Wata makekiyar kasuwar sayar da kayan abinci kenan a abincin Kenya kasar jamhuriyar Kamaru Duwala anda masu sayar da kifi da kayan miya suke cin kasuwar su amma a cikin gazanta na tambayi waɗansu masu sayar da kifi miya ko me yasa suke sayar da kayan abinci a kusa da wannan katon kwangirin zubar da shara
kuwa me gore ba sai baki tsawon da wannan malakiyar
ba
Ya zamu yi mun jima muna harkar mu a wannan wajen shekara da shekaru ba abin da ya same mu kuma ba wanda yazo ya ka mana kuka na tambayi Malam Isiyako shi ma wani mai sayar da tsire ne a bakin wannan kwangirin ko me yasa yake wannan sana'a a wannan wajen
gurin yana da kazanta da dan dama wallahi muna so a taimaka mana gurin da zamu hannu a kula da mu da Allah saboda kayan abinci muke sayarwa
ya kake gani wannan abu yana kawo kuna samun ciniki kuwa
eh to cinikin ma da ya dan gaskiya dan yin kadan dai babba ciniki sosai kaman da gaskiya saboda halin gurin namu ya kazanta sosai
na hadu da wata mace wanda ta zo sayan kayan abincin ta a wannan kasuwar ta yi mun tsokaci kamar haka
wallahi muna tsoro kan to bayan da zamu yi ne muna so gwamnati ta dauki mataki a wannan abin din don gaskiya mu ma a tsorace muke saya
na saki tambayan likita Bala Haruna ko cin irin wannan abinci ko zama cikin kazanta haka ba zai haifar da wani mummunan annoba na cututtuka ba kuwa
yana da halaka ne da wato da kanta kuma mun bincike mun duba kuma mun abince muka duka tare da wato likitar kasar Kamaru musamman da garin Duwala da cewa lalle da kuma mutane da dama wanda suke da irin wannan cuta take saboda sekatar ara ko wurin sidda abinci kuma sai kuma da koyi take wato zubar da shara kuma da kasanta a gefe kuma da wasu kuda da suke aini wato yawa ka abincin kuma su kama kai da wannan cuta take to mutane ya kamata su la'akari game da wannan
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru